This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Mu'azzu da sauran abokan aiki, muke farin ciki kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 19 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Ibrahim, wani jirgin sama mara matuƙi mai cin dogon zango kirar Iran ya kai farmaki a tsakiyar Tel Aviv da sanyin safiyar yau Juma'a. Jam'iyyar Republican ta tsaida tsohon shugaban kasa Donald Trump a matsayin dan takarata a babban zaben Amurka da za a gudanar a watan Nuwamba. Sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai jawabi a gaban Majalisar Birtaniya a yau Juma'a.
To kanin labarin kenan, a babin rahotanni za a ji cewa bayan da gwamnatin Najeriya da hadakar kungiyar kwadago ta NLC suka cimma yarjejeniyar mafi karancin albashi na naira 70,000, wasu kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akasari na rashin gamsuwa.
Ai, ba abin da zamu sai dai mu ce gaskiya abin su kuma ba su kyauta ba, dan da haka da suke da niyya da tun farko ma da ma ba ji wannan strike ba. Da inda na zauna da zuwa na jini suna ba inda tashi a wani wajen ba. Bayan haka jiya ina zaune, ina dawowa gida daga wajen aiki, ina zuwa na gan an ƙara landlordinmu ya ƙara kuɗin gida, ya ƙara 50,000 akan kuɗin wannan school fees na yarana ya ƙaru.
Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma, za a ji cewa bayan da dubban dabbobi suka mutu sanadiyar karancin abinci, an shiga bayar da shawarwari da kiraye-kirayen hukumomi.
Dubaru ilin na da a samu a adana abincin dabbobin tun da wuri a wannan shekara, kenan cikin shekara mai zuwa sai a yi noman ciyawan da za a iya yi duka.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari wanda Madina Dauda ke shiryawa, wanda zai wato za a sake jin rahoto na musamman kan masarautar Oke ta ƙaramar hukumar Karu ta yankin birnin tarayyar Najeriya Abuja. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraronmu suka turo ta email, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Wani jirgin sama mara matuƙi mai cin dogon zango kirar Iran ya kai farmaki a tsakiyar Tel Aviv da sanyin safiyar Juma'a a wani hari da mayakan kungiyar Houthi da ke da cibiya a Yemen ta ɗauki alhakin kaiwa, wanda ya kashe wani mutum sannan ya ɗan raunata wasu mutane su hudu, a cewar sojojin Isra'ila da hukumar bada agajin gaggawar ƙasar. Fashewar wadda bata tada ƙararrawar gargaɗi ba ta auku ne sa'o'i bayan da sojojin Isra'ila suka tabbatar da sun kashe wani babban kwamandan ƙungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran a kudancin Lebanon. Babban mai magana da yawun rundunar sojin Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya ce sojojin sun yi binciken jirgin mara matuƙin, kuma sun tabbatar cewa samfurin Samad-3 ne ƙirar Iran da aka inganta. An kammala babban taron jam'iyyar Republican a daren jiya Alhamis tare da jawabin ɗan takarar shugaban ƙasa, wato ƙasar da jam'iyyar ta tsayar, tsohon shugaban ƙasa Donald Trump, wanda ya kasance a cikin jama'a tsawon mako guda da aka yi ana taron. To sai dai kuma a jiya Alhamis ne karin farko da ya yi wa jama'a jawabi tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a ranar Asabar da ta gabata. Akan jinkirta abin da ya fi muhimmanci zuwa ƙarshe a lokacin manyan tarukan zaɓe. Sai dai a wannan karo mutane sun ƙosa su saurari jawabin tsohon shugaban na Amurka la'akari da abin da ya faru kwanaki 5 da suka gabata. Donald Trump ya fara jawabinsa cikin tattausar murya, kana ya bayyana irin zafin da ya ji a wurin taron ranar Asabar. Ya ce, kai, menene haka? Harsashi ne. Wannan sannan da na ɗaga hannuna na ga duk jini a jiki. A yayin babban taron da aka yi tsawon mako guda, wannan hoton ya yi ta tunawa wakilan jam'iyya a kullum cewa don takararsu yana da ƙarfi da jajircewa wanda babu abin da zai dakatar da shi ko da ku harsashin wanda ya nemi kashe shi ne. Ya yi alƙawarin faɗaɗa irin wannan jajircewa a ƙasashen waje. Trump ya ce ƙarƙashin shugabancinsa da ba a fara yaƙin Ukraine ko yaƙin Isra'ila da Hamas ba. Trump ya rubuta jawabinsa ba mako guda kafin taron, amma yanzu jawabin nasa ya sauya, inda ya fi karkata kan addini la'akari da yadda ya kusanci mutuwa.
To, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan ƙasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan yarjejeniya mafi ƙaranci na albashi wato a 70,000 da aka cimma tsakanin gwamnatin Najeriya da haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadugo ta NLC, inda akasari ke cewa ba su gamsu ba. Daga Abuja ga Ruqayyah Basha da rahoton.
To announce today that both the federal government and the organized labor have agreed on an increase.
Sanarwar wadda ministan sadarwa Muhammad Idris ya fitar ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta cimma matsaya da kungiyar kwadago akan mafi karancin albashin naira 70,000. Shugabannin kungiyar kwadagon dai sun cimma wannan yarjejeniya ne bayan da suka gana da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a fadarsa. Kafin cimma wannan matsayar dai, kungiyar ta kwadago ta nuna turjiyarta akan mafi karancin albashin naira 250,000. Sai gashi sun amince da naira 70,000 a matsayin mafi karancin albashi. Azantawarsa da 'yan jaridu bayan ganawa da shugaban kasa, shugaban kungiyar kwadago Joe Ajiru, wanda ya samu rakiyar takwarar na TUC Festus Usifu, ya bayyana cewa naira 70,000 a matsayin mafi karancin albashi ita ce ta yin da gwamnatin tarayya ta yi musu.
The negotiation can linger, you know, coming from 62 to 70.
Ajero ya ce za su tuntubi sauran mambobinsu da ke sassan kasar domin cimma matsaya. Shugaban na kwadago ya kara da cewa baya ga wannan tayi, gwamnatin tarayya ta amince da sabanta mafi karancin albashi a duk bayan shekaru uku.
Because of the proviso that, you know, you can review in the next 3 years.
'Yan Najeriya dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da wannan matsaya ta mafi karancin albashi.
Sunana Yakubu Salu Giza. Ai, ba abin da za mu ci sai dai mu ce gaskiya abin da suka mana ba su kyauta ba. Don da haka da suke da niyya da tun farko ma da ma ba ji wannan strike ba. Da inda na zauna da zuwa na jini suna ban iya tashi a wani wajen ba. Bayan haka jiya ina zaune ina dawowa gida daga wajen aiki, ina zuwa na gan an ƙara landlord ɗinmu ya ƙara kuɗin gida, ya ƙara 50,000 akan kuɗin wannan. School fees na yara na ya ƙaru, school bus ɗinsu ya ƙaru.
Sunana Jamil Ishaq. Akan wannan gaba da muke ciki, ma'aikacin gwamnati sai dai kawai a fashe mishi da kuka. Maganan gaskiya kenan. Menene 70,000? Naira 70,000 jiya na shiga kasuwa, na je zan sayi kayan shayi kawai, sanda na kashe naira 55,000. Kuma bai ma ishe ni ba.
A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Faruk Bibi Faruk, masanin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Abuja, ya bayyana cewa wannan matsaya da aka cimma na biyan naira 70,000 a matsayin mafi karancin albashi ba abu ne da za a jinjina wa gwamnati ba, ganin cewa ƙarin da ta yi bai taka karaya karya ba.
Ba abin da za a ce za a wato tafa wa gwamnati ba ne cewa ta ba wa ma'aikata ƙari. Daidai yanda muke ciki yanzu, a gaskiya ma'aikata ba su samu ƙari ba akan abin da suke samu a da in aka kwatanta shi da wato ƙarfin kuɗin da ake basu.
Koyaya masana ke ganin biyan mafi ƙarancin albashin naira 70,000 ga ma'aikata idan aka kwatanta da yadda tsadar rayuwa take a ƙasar? Farfesa Kabir Isa Ɗandago, masanin tattalin arziki da ke Jami'ar Bayero a jihar Kano, ya bayyana cewa
wannan zai janyo hauhawar farashi. Sai kuma a ga gwamnati wani mataki za su ɗauka domin ganin cewa ba ta bar hauhawar farashi ya zo ya daɗa illa game da rayuwar jama'a ba.
Yanzu dai 'yan ƙasar na dakon ganin ranar da gwamnatin tarayya za ta fara biyan naira 70,000 a matsayin mafi ƙarancin albashi. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To, a gaida Ruqayyah. ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha da cigaban labaran duniya.
A yau Juma'a, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai yi jawabi a gaban majalisar dokokin Burtaniya, inda zai kasance shugaban kasar waje na farko da zai yi haka tun bayan shugaban Amurka Bill Clinton a 1997. Ana sa ran cewa Zelensky zai yi wa ministocin kasar bayanin halin da Ukraine take ciki da kuma bukatar kasashen Turai su bunkasa kirar makamai don kariya daga Rasha. Haka kuma ana sa ran cewa Zelensky da minista Keir Starmer za su yi matsaya a kan yarjejeniyar da za ta bayo Ukraine damar cin gajiyar tallafin dala biliyan 4.5 da zai tallafa mata sayo makamai. Kamfanin Microsoft ya ce akwai yiwuwar masu amfani da manhajarsu a faɗin duniya su kasa amfani da wasu manhajoji na Microsoft 365 sakamakon wata tangarda da aka ruwaito da ke da alaka da kamfanin cyber security na CrowdStrike. Zuwa yanzu ba a kai ga tabbatar da abin da ya sabbaba matsalar ko yanayin matsalar da irin tasirin da za ta yi ba tukunna. Kafafen yada labarai a Australia sun ruwaito cewa lamarin ya shafi shafukan yanar gizon gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu a kasar, sannan an soke tashi da saukar jirage.
Tuwa gaida Aisha da takaranto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda ganin yadda dubban dabbobi suka mutu sanadiyar yunwa da kishiruwa, masu ruwa da tsaki suka shiga daukar matakai daban-daban da kuma bayar da shawarwari. Daga Yamai ga su labarma da rahoton.
Kimanin dabbobi 6,250 ne suka mutu a gundumar Chintabaraden sakamakon ambaliyar ruwa, yayin da wasu 2,750 suka mutu a gundumar Abalak sakamakon karancin ciyawa, lamarin da ake alakantawa da gardamar damana. Shugaban hukumar kula da ayyukan bunƙasa kiwo na ƙasa Mamman Sani Mamman da ke yi wa manema labarai bayani kan wannan matsala ya ƙara da cewa
sai ki a doni un déficit fourager da peu près 18,471,000 tonnes.
An samu gifin ton miliyan 18,471 na ciyawa, waɗanda ke kwatankwacin bukatun kashi 53 daga cikin 100 na yawan albarkatun kiwo na ƙasa. Sannan matsalar wutar daji ta zo ta ƙaru a kan wannan al'amari, inda aka fuskanci tashin gobara aƙalla sau 63 a bara, waɗanda suka laƙume hekta 400,200 na filayen kiwo, abinda ya haddasa asarar ton 60,000 na ciyawa. Matsalar da ta jefa makiyaya akalla miliyan 2,700 cikin halin karancin abincin dabbobi.
Si on prend l'exemple de la commune de Chintabaraden, on a registré 6,250 têtes en termes de mortalité.
Ruwan sama mai karfi da ya sabka a wasu yankunan karkara a farkon damanar bana ya taimaka wajen karuwar yawan dabbobin da suka hallaka, yayin da a wasu yankunan aka yi fama da iska mai karfi da ta basne ciyawar da ya kamata basashe su amfana da ita. Malam Abdu Nino Gajango, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin makiyaya, ya shawarci mahukunta.
Ka san akwai bambanci da a gane tun yanzu da kuma a gane sai lokacin kaka ta kun a ce ai gashi inda ba a yi ba. Dangance da wannan lalle yadda za a yi ai noman ciyawan dai ba a yi tunani ba, aka ɗaure tunani masu kyau har yanzu, amma na san da gwamnati zai ɗauki mataki yadda za a yi noman ciyawa cikin rani kuma ai noman ta a cikin damana.
A watan jiya, ministan bunƙasa kiwon dabbobi ya yi rangadi a jihohin ƙasar nan da nufin ganewa idanuwansa halin da aka shiga, ta yadda gwamnati za ta ɗauki matakai. Domin tunkarar wannan masifa, an shirya ayyukan sayar da cimaka ta mutane da ta bisashe a kan farashi mai rahusa. Abdu Nino, wanda ke cikin waɗanda suka dannewa tawagarta hukumomi gargada a wannan zagaye, na ganin buƙatar ɗaukan wasu ƙarin matakai a ƙarshen damanar bana.
dubaru irin na da a samu a adana abincin dabbobin tun da wuri a wannan shekara kenan cikin shekara mai zuwa sai a yi noman ciyawan da za a iya yi duka na biyu kuma partner masu hannu da shiuni waɗanda suke nan suna taimaka ma kiwo su ƙara lumkar ƙoƙarinsu game da taimaka ma wuraren kiwo kuma yanzu za a taimaka ma wuraren kiwo don za a kai abincin dabbobi a wurin da dabbobi suke
kiwon dabbobi na matsayin aikin da kashi 87 daga cikin ɗari na yawan jama'ar Nijar ke dogaro da shi fannin da ke tafiya kafada da noma haka kuma kiwo na kan gaba a jerin ayyukan da suke samar da kuɗaɗen shiga ga 'yan ƙasar ta hanyar kasuwannin busashe inda takanas 'yan kore daga ƙetare ke shigo Nijar don odar waɗannan albarkatu Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
to a gaida Suleiman kada fa a mance ana tare ne da sashi Hausa yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dangari shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su
jama'a assalamu alaikum Madina Dauda ce ke wa mai sauraro maraba da zuwa shirin da dangari wannan shiri yayi tattaki zuwa masarautar Uke dake karamar hukumar Karu ta jihar Nasarawa A yau za mu gabatar da kashi na uku, wanda shi ne na ƙarshe a cikin shirin da ɗangari wanda yake zuwa daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Akwai bukukuwa da akan yi a Uke irin na al'ada?
Sosai kuwa, duk shekara muna yi. Don haka yasa ma muka zo muka kafa rana ta Uke muna kiranta Uke dai, wadda duka kowane ƙabila zai zo da irin gargajiyarsa da abin da ya gada yake alfahari da shi ya zo ya nuna. Izo nuna bajinta ta kuma mun aje farashi da duk shekara ya zama kaman gasa za a yi raye-rayen nan na al'adun gargajiya wadda ta doke kowa mun kafa committee wanda suna nan permanent za a yi kowa zai kawo al'adunsa al'umma filayen su gabatar kanuri shiwa kowa zai zo gabatar so wannan committee su ne ba tare da son zuciya ba za su tantance wane ne ya fi birgewa wane ne ya fi yin bajinta wa ya fi yin abin a zo a gani to ganin wannan sai a bada farashi akwai farashi na farko wanda ya zo na ɗaya akwai da zo na biyu akwai da zo na uku sa'annan kuma wanda ma ba su ci gasar ba amma har in sun shigo sun zo ranar uke da yaɗin nan sun gabatar da wani al'ada su to akwai farashi akwai kyauta da muke yi na shaidan cewa ka iso wato kai ma ka shiga audition ɗin kai ma ka shigo cikinsu to duk muna yin wannan duk shekara muna yin haka
su nawa
muna yin su ɗaya ne a duk shekara to insha Allah zan amfana wannan dama da masu saurare ina gayyatar kowa da kowa idan Allah ya kai mu Disamba na wannan shekara 27 muna gayyatar kowa da kowa da ya zo ya ga wannan shagulgula da muke yi
na'am to mutanen Uke menene sana'ar su
ai yafi komai sauki yafi kuma kowa komai saurare ba sai an tambaye ba shi ma ya ji amsa daga baki na ba
to
noma da kiwo makiyaya da manoma ne ke haɗe me kike tunanin manomi yayi wanda ya ci sana'ar gado na duke tsohon ciniki me yake tsammani makiyayi yayi bahilla ce yayi wanda ya wuce kiwo
to ai gashi makiyaya da manoma yanzu sun zama abokanan gaban juna na ku ya suke zama
gaskiya alhamdulillah ila kullu halin wannan committee da faɗa miki cewa mun kafa ta ita ce ta kawo mana mafita kin ga duka sauran wurare ana irin wasannin sallah wanda akan ce filayen na rashin hankali ba a taruwa a gama lafiya amma mu duk shekara akan wasan sallah kuma a tashi lafiya kuma haka ta samu tasiri ne saboda kaɗaita Allah da yadda da koda ɗan gidan wane ne ya yi laifi a hukunta shi iya daidai laifin da ya aikata babu wani ƙabila da wakilinsa ko shugabansa da ba shi cikin wannan committee babu wani kirista ko musulmi da ke jagorantar wani coci ko masallaci wanda ba shi a cikin wannan committee saboda su muka ba su haƙƙi in ku zasu san zuciya to Allah na kallonsu so ba mu da wannan matsala gaskiya a garin Uke zan iya tabbatar miki matsala zai samu tsakanin manomi da makiyaya Allah su shirya abin su in gardama na so ya shigo ne ma zaki ga su gidan sarkin noma da sarkin Fulani sun yi afisa sun gama ma daga ci bai sani ba hakimi ma bai sani ba balle ni in sani to alhamdulillah muna alfahari da wannan
sai ai sulhu cikin kwanciyar hankali
sosai gaskiya zan iya da kai kirjina in ce duk jihar miki na mahaukaci duk jihar Nasarawa in akwai wani gari take da kyakkyawan mu'amala da fahimtar rayuwa da zaman lafiya bayan Uke to a gaya min ita nakan faɗe shi a boye nika faɗe shi a bayyane, nika faɗe shi da safi, nika faɗa da dare, nika faɗa da rana, nika faɗa kuma ko ina, nika faɗa hankali, nika faɗa da ƙarfi. Saboda muna gode ma Allah na wannan dama da ya bamu. Kuma haka din bai samu asali ba sai illa kyakkyawan fahimta tsakanin shi shugaba da mabiyansa da kuma wakilansa, wakilan al'umma.
Wayene irin abinci ake ci a oke?
Abincin da ake ci abinci da gargajiya. Ana cin shinkafa da wake, ana cin doya, masara, gero da dauro, abu da rogo, zogale, duka wayannan kaya irin su yakuwa, sauransu duka abincin gargajiya da kika sani ana cin su gaskiya. Ana kuma noma su.
To da doya da sauransu duk ana noma su. To wayannan kabilun da suka zo su ma suna noma irin abincin su.
Kowa na yi. Mu kuma yawancin kisan al'umman Fulani zaki ga sun fi amfanin kayan lambu, sun fi noma kayan lambu kamar su tumaturi, su tattasai, su albasa. Zaki ga shi aka san su da shi al'umman Fulani bayan kiwo noman da suke yi kenan. Sannan sai kuma ƴan kasa da su kuma suke noman sauran kabilu, suke noman irin nau'i su doya, amma ake gadawa da dauro da abinnan kisan Fulani aka san su da shi da gero.
Ana noman kifi a uke
sosai. Akwai kifi kuma noman kifi duk masu gonaki da suke suna noman kifi sun sami mu da kifin mu ne. Dalili shi ne Allah ya wadata mana babban rafi
na ku daban
sai wanda ba ta sanewa. Kuma ko yanzu kika je in fatsa ko kika je su zaki samu kifi
ko yanzu
haka kafin in taso in zo nan sai da aka mun kifi wajen tarabi guda biyu. Na ce to ina so ba zan tsaya ba a je araba mu al'umma. So muna nan da su akwai na dam. In kika zo kasuwan kifin maza za su tambaye ki kina son na kiwo ne ko kuma kina son na rafi? In na rafi ke so gashi farashin shi daban, in kina son na dam ne kiwo gashi farashin shi daban.
To sarki muna godiya, amma kafin in sallame ka wani kira za ka yi wa al'umman uke?
Alhamdulillah kiran da nake yi shi ne guda ɗaya kullum mu ji tsoron Allah, mu zamanto masu son juna, mu kuma kiyaye doka da dokar kasa ta shimfiɗa mana. Dukkan wani abin da ɗan adam zai yi ko wani talakan ƙasar uke ko wani mazaunin ƙasar uke idan zai saba ma shari'a da zumunci da zamantakewar tare, to ni ba ni a ciki kuma ban yadda ba kuma zan goyi bayan haka ba. So ina so amfani da wannan dama in yi kira da aba gwamnati dama, aba gwamnati lokaci da manufofinta da take da shi da akan al'umma domin bunƙasa rayuwa da jin daɗin al'umma. Allah ya ba su iko don su samu tabbatar mana da shi. Kuma amma dole sai an yi haƙuri. Ita rayuwa tana da wuya. Ko a cikin gidanka yaya za ka yi da iyalanka, balle waje, balle al'umma, balle jiha, balle ƙasa baki ɗaya. So ina so yi amfani da wannan zarfi da jama'a ƴan uwa da mu shugabanni mu ji tsoron Allah, mu sa mu zukatan mu adalci, domin duk inda za ki ga ana zaman lafiya to shugaba ya kwatanta adalci. Amma in shugaba bai kwatanta adalci aka sa zuciya kan kayan al'umma ko marayu ko magada to akwai damuwa. To amma idan shugaba ya tsare zuciyar shi ya kauda idon shi akan kayan al'umma dukiyoyin su, to ina ga za a samu zaman lafiya da cigaba
insha Allah.
Muna kuma roƙon gwamnatin tarayya da jiha su taimaka ma sarakunan ƙasa da a ba su wani dama a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya wanda zai farfado da darajarsu. Domin idan kika lura a ƙasa ko da wani irin rigima ya taso za a ce a je a samu sarakuna, domin su ƴan siyasa su sun sani ƙarya ne abin tafi ƙarfin su. Duk abin da suka rikito ko a majalisar dokoki ko na jiha ko na tarayya ko majalisar wakilai ko majalisar dattibai, in suka rikito shugaban ƙasa ya ba su umarni ta rikici ta kace mai na kace a tambayi ra'ayin al'umma. Kowanne mutum da yake da ra'ayin da zai fara sai ya koma wajen basarakinsa. Abin da suka shawarta shi ne zai zo ya ayyana ma al'umma. So za ka ashe ku in ko haka ne sarakuna ko muna cikin haɗari, muna da ƙaton nauyi. A tausaya mana ga rigingimun rashin zaman lafiya na tsaro, ga rigingimun tsadan rayuwa. Da mutum ya taso ba zai ga gona ba, ba zai ga ciyaman ba, ba zai ga kansila ba, ba zai ga ɗan majalisar jiha ba. Wanda ya saba gani kullum ido wa kare na ce wanda na saba gani waye ya saba gani dinnan shi da basalakin gargajiya. To Allah ya mana jagora, Allah kuma ya iya mana.
To masha Allah muna godiya kwarai da gaske. Yau shekaran sarki nawa kenan a kan karagar mulki?
Yau Allahu akbar 28 da ya gabata ne watan Janairu na cika shekara 24 kenan a gadan karagar mulki.
Alhamdulillah, Ubangiji Allah.
Na Allah godiya.
Ubangiji Allah ya ci gaba da jagoranci. Allah ya taya duku.
Shi mahaifina Allah ya mishi takaitaccen shekaru a gadon mulki shekara 25 yayi. To gashi ni ina shekara 24 to ko Allah zai sa in kai haka din. Ko zan gota ko ba zan kai
ba. Allah za ka gota.
Amma wannan na Allah ne.
Allah yawa.
Amma ko haka Allah ya kafi rayuwana. Alhamdulillah.
Allah ya karo shekaru masu alwarka.
Abi abi.
Ayi su cikin koshin lafiya.
Abi abi.
Da walwala da wadata insha Allah.
Gaba daya anan muka kawo karshen shirin da dan gari. Inda muka kwashi makonni muna muku bayanin tarihin masarautar Uke da ke karamar hukumar Karu ta jihar Nasarawa a nan Najeriya. Wannan masarauta tana da sarki ne mai daraja na biyu. Ina fata shirin ya ka'itar da mai sauraro. Ku kasance tare da mu makon gobe inda za ku ji wani sabon shirin. A madadin mai martaba sarkin Uke, Alhaji Ahmed Abdullahi Hassan. Da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai Maryam Dauda wacce ta jagoranci shirin. Sunana Madina Dauda, mu huta lafiya.
Da dan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
To a gaida Madina da tawagarta yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu suka turo ta email.
Sakonmu na farko ayo ya fito daga Shehu Adamu Rajau, yace muna taya mawaki Dauda Kahutu rararran murnar shakar yanci da mahaifiyarsa ta yi daga hannun yan bindiga. Fata shine Allah ya kiyaye gaba da fatan ku gwamnatin Asuwaju za ta ƙara himma akan lamarin tsaro, domin a gaskiya zaren tsaron ƙasar tamu fa ya riga ya gama tsinkewa. Sai kuma sakon gaba da ya fito daga Ismaila Agnes Malam Fatuwar mazaunin Dufa a jamhuriyar Nijar, yace jinjina ban girma a gwamnatin mulkin soja na Janar Abdulrahman Ciyani na ƙasar jamhuriyar Nijar akan na wajen ƙoƙari da ya na rage farashin man fetur da man diesel a faɗin ƙasar Nijar. Domin ko a mulkin farar hula da kamar wuya a ce an rage farashin man fetur, don haka Allah ya sa wannan rangwamen ya shafi talakawan ƙasar Nijar kai tsaye. Sakonmu na gaba kuma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Usaina Dango ta Karasuwa da Fati Jamila matan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau. Suka ce al'umman Najeriya da ke kokawa akan tsadar rayuwa sun yawaita a doron ƙasa, don haka mahukuntan Najeriya don girman Allah da manzansa, ku tausaya ma talakawanku ko sa samu sa'idar rayuwa, domin wallahi Allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa. Allah ya kawo mana agajin gaggawa don daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakonmu na gaba kuma ya ce yadda kayan masarufi ke ci gaba da yin tashin goron zabi, dukkan halin kunci da tsadar rayuwa talaka ke ciki abin jimami da damuwa ne. Da fatan gwamnati za ta gaggauta lalubo hanyoyin da talakawa za su samu sauƙin rayuwa. Sako daga Haruna Muhammad Katsina.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a ta ɗauki.
Wata ƙaicen wani jirgin sama mara matuƙi mai cin dogon zango ƙirar Iran ya kai farmaki a tsakiyar Tel Aviv da sanyin safiyar yau Juma'a a wani hari da mayakan ƙungiyar Houthi da ke da cibiya a Yemen ta ɗauki alhakin kaiwa, wanda ya kashe wani mutum sannan ya ɗan raunata wasu mutane hudu a cewar sojojin Isra'ila da hukumar bada agajin gaggawar ƙasar. An kammala babban taron jam'iyyar Republican a daren jiya Alhamis tare da jawabin ɗan takarar shugaban ƙasar da jam'iyyar ta tsayar, tsohon shugaban ƙasa Donald Trump, wanda ya kasance a cikin jama'a tsawon mako guda da aka yi ana taron. To sai dai kuma a jiya Alhamis ne karin farko da yi wa jama'a jawabi tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a ranar Asabar da ta gabata. A yau Juma'a shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai yi jawabi a gaban Majalisar Dokokin Birtaniya, inda zai kasance shugaban ƙasar waje na farko da zai yi hakan tun bayan shugaban Amurka Bill Clinton a 1997.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin, inda za kuma mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za a kira ita ce 2-0-9-0-6-8-5-0. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandudo Mai, da kuma engineer mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.